Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 23 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz zakanan labarai.
Amurka ta ce kamfanin hayar soja na Rasha mai zaman kansa Wagner Group ya sayi makamai daga ƙasar Koriya ta Arewa don taimakawa Rasha a Ukraine. Gwamnatin Gambia ta ce ta cafke wasu sojoji hudu da ke shirin hamɓarar da shugaban ƙasar Adama Barrow. Wasu 'yan bindiga sun kai wani mummunan hari a jihar Niger da ke arewacin Najeriya da ya kai ga halaka wani basarake tare da jikkata wasu da kuma yin garkuwa da wasu mutane.
Kanan labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta daga zartar da kasafin kuɗin shekarar 2023 da ya kamata ta yi a jiya Alhamis zuwa mako mai zuwa saboda matsalolin da aka gano a cikin kasafin. Zakon mulka jamhuriyar Niger inda hukumar kare haƙƙin dan adam ta CNDH ta gabatar wa majalisar dokokin ƙasa rahoton ta na shekarar 2021 wanda ke fayyace abubuwan da suka wakana masu nasaba da tauye haƙƙin bil'adama. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa kamfanin hayar soja na Rasha mai zaman kansa Wagner Group ya karɓi makamai da aka turo ta jirgin ruwa daga Koriya ta Arewa don taimakawa sojojin Rasha a Ukraine, wanda alama ce ta faɗaɗa rawar da kamfanin ke takawa a wannan rikici. Mai kamfanin Wagner Yevgeny Prigozhin ya musanta batun da ya bayyana a matsayin tsegumi da shaci faɗi. John Kirby, mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa na fadar White House, ya ce Wagner na neman masu samar da makamai a duk faɗin duniya don tallafawa ayyukan sojinta a Ukraine. Ya shaida manema labarai cewa za mu iya tabbatar da cewa Koriya ta Arewa ta kammala jigilan makamai na farko ga Wagner, wanda ya biya kuɗin kayan. A watan da ya gabata, Koriya ta Arewa ta kai rokoki da makamai masu linzami cikin Rasha na amfani Wagner. Kungiyar Tarayyar Afirka da Kungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka sun yi allawa daidai yunkurin juyin mulki da aka ce an yi a Gambia. Gwamnatin Gambia ta ce ta cafke wasu sojoji hudu da ke shirin hamɓarar da shugaba Adama Barrow. Masu sharhi kan al'amuran siyasa sun ce rashin yin garan bawul a harkar tsaro ne ya haddasa wannan sabon yunkurin juyin mulki da aka yi a wannan ƙaramar ƙasa ta yammacin Afirka. A cikin wata sanarwa da gwamnatin Gambia ta fitar a ranar Laraba da ta gabata, ta ce rahotannin sirri sun nuna cewa wasu sojojin ƙasar na shirin hamɓar da gwamnatin da aka zaɓa. Mai sharhi kan siyasar Gambia, Seti Matijo, ya ce mutane sun damu da halin da suke ciki na tattalin arziki, amma ba sa goyon bayan tsoma bakin sojoji a harkokin siyasar ƙasar. Joe ya ce akwai wasu batutuwa da dama da mutane ke damuwa da su, amma kuma mun san cewa mafi yawan 'yan Gambia suna adawa da juyin mulki bisa bayanan ƙuri'ar jin ra'ayi. Wannan wani ɓangare ne na tattaunawa. Abin mamaki ne da aka ji cewa wata ƙasa ce ke jagoranta, don haka a yau akwai mutane suna tambayar ko wannan mamakirci ne. An sake zaɓen shugaban Gambia Adama Barrow a watan Disamba 2021, inda ya samu wa'adin shekaru 5 na biyu. Wasu 'yan bindiga sun kai wani mummunan hari a jihar Niger da ke arewacin Najeriya da ya kai ga halaka wani basarake tare da jikkata wasu da kuma yin garkuwa da wasu mutane. Da har yanzu a lokacin haɗa wannan rahoton ba a tantance adadinsu ba. Rahotanni dai sun nuna cewa 'yan bindigar sun auka a garin Kawon Molo ta yankin ƙaramar hukumar Mashegu suka kashe sarkin garin tare da zikata wasu mutane. Daga bisani kuma suka tare wata motar fasinja suka yi awon gaba da mutane bakwai tare da direban motar, kamar yadda wani mazaunin garin da ya buƙaci a sake sunansa ya shaida wakilin Mustapha Nasiru Batsadi.
Sun shigo gari, wasu suka tare hanya cikin gari din, sun dauki shi da gacin mula din da wani mutum guda, mutumin ma da diyar shi kuma da wani kanin shi. So akwai mutum guda kuma da suka halba shi, yana fitowa gida bai san da su ba, wani na bakin gidan shi sai suka halbe shi. Shi yanzu haka yana an wuce bita shi bita.
Kokarin jin ta bakin rundunar yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon hari ya ci tura, domin kuwa bamu samu nasarar samun kakakin rundunar yan sanda ta jihar Niger Wasiu Abiodunba ta wayar salula. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da kisan wannan basarake, inda kuma ta yi Allah wadai da aukuwar lamarin. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger.
Muna da labarin da kusan kwana bakwai da suka wuce wayannan ta'addar din suna shiga suna fita, amma abin da ke faruwa shine sun kama waɗansu a wurin kusan gandun daji na Zugurma, har ya kai dai ga sun shiga hawan mulo, sun ɗauki sarkin garin sannan suka kashe shi.
Rahoton Mustapha Nasiru Batsadi.
Madalla, an jima kaɗan Hafi zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Majalisar Dokokin Najeriya ta ɗaga zartar da kasafin kuɗin shekarar 2023 da ya kamata ta yi a jiya Alhamis zuwa mako mai zuwa, saboda matsalolin da aka gano a cikin kasafin, kamar yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya bayyana. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da rahoton.
We are not able to receive the report of the committee, and the main reason is that the appropriation bill came to the National Assembly with some problems.
Shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan kenan yake bada hujjar da yasa basu iya zartar da kasafin kuɗin shekara 2023 ba. Lawan ya ce kudirin kasafin kuɗin ya zo majalisar ne da wasu matsaloli da kwamitocin majalisar dattawa da ta wakilai suka gano a lokacin da suke daidaita alƙaluman abin da aka yi da kuma abin da aka gabatarwa majalisar. Lawan ya ce matsalolin ba su da sauki, kuma dole ne kwamitoci su tsaftace lissafin kafin a zartar da kasafin. Lawan bai bada cikakken bayani kan irin matsalolin da aka gano a kasafin ba, amma masanin harkokin siyasa da gudanar da mulki Dr. Abdulrahman Abu Hamisu ya ce ruwa baya tsami banza.
Ba gyara ba ne. Akwai abubuwa ne wanda ya kamata suna sa rai za a cima wanda ba a cima ba, da ya sa aka daga zartar da wannan kasafin kuɗi wanda ya kamata a ce an yi shi tun watan da ya gabata, da watan jiya ko kuma watan yau a ce an samu kasafin kuɗi wanda za a yi aiki da shi da an shiga sabon shekara. Amma abinda suka sa gaba shi yake janyo wayannan abubuwan da ya sa suka zo sai wai sun daddage wannan abin. Kar ki manta, can baya suka ce ministries ba su zo sun bayyana a gaban su an tattauna yanda za a yi da wannan kasafin kuɗin da shugaban kasa ya kawo ba, wanda suke cewa duk wanda bai zo ba ba za a ba su kasafin kuɗi ba. To kar ki mamaki cewa wannan dagewa da aka yi yana da alaka da wannan maganar da suka yi na kowanne sashen gwamnati da suke da kasafin kuɗi su zo su bayyana a gabansu.
Amma ga shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa yana cewa majalisa za ta cika alƙawalin da ta yi wa al'umman ƙasar.
Abin da kawai yake faruwa bayan mai girma shugaban ƙasa ya kawo babban kasafin kuɗi na shekara ta 2023 ya biyo baya da ƙaramin kasafin kuɗi supplementary. To ai kin ga domin mu saving time ba zai yiwu mu gama wannan babban kasafi dabcarin farko mu kuma sake dawowa mu yi ƙaramin kasafin kuɗi ba. Jinkirin kenan kawai muna so mu hada waɗannan kasafin kuɗi da ya kawo daban-daban guda biyu. Wannan supplementary ne ina da iko. Wannan kuma main budget ne na ƙasa shi ma ikon sa kenan kuma ya kawo. Kuma ina so in tabbatar miki duk jinkirin da ake samu din nan ai dai ba zai wuce 31 ga watan 12 na shekarar nan da muke ciki, wanda shine alƙawarin da muka yi wa 'yan Najeriya cewar ba za mu ƙara barin kasafin kuɗi na wata shekara ya shiga wata shekara ba.
A watan Oktoba ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar wa haɗaɗɗiyar majalisar da kasafin kuɗin shekara 2023 na naira triliyan 20.5. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Amurka na duba ƙarin matakai da za ta kakabawa 'yan Taliban na Afghanistan don ƙara mayar da su saniyar ware saboda mummunan matakin dakatar da karatun 'ya'ya mata, a cewar wata babbar jami'ar diplomasiya a Amurka. Karen Deka, shugabar ofishin jagadancin Amurka a ƙasashen kudancin Asiya, ta fitar da wani gargaɗi da yammacin ranar Laraba kwana guda bayan da mahukuntan ƙasar suka dakatar da ɗalibai mata shiga dukkan jami'oyin gwamnati da masu zaman kansu na Afghanistan har sai baba ta gani. Deka ta shaida wa manema labarai a wata tattaunawa ta kafar bidiyo daga ofishinta da ke Doha a Qatar cewa shugabanni a Washington na yin nazari kan matakai da dama don nuna yadda 'yan Taliban ke bin hanyar da bata dace ba. Kasar Qatar ne inda Washington da sauran manyan kasashen yammacin Turai suka kafa ofisoshin jakadancinsu na Afghanistan tun watan Agustan 2021, lokacin da kungiyar Taliban ta karbe Afghanistan yayin da sojojin ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin Amurka suka fice bayan kusan shekaru 20 na yaƙi. Shugaban hukumar leƙen asirin Isra'ila Mossad ya faɗa jiya Alhamis cewa Iran na neman faɗaɗa samar da makamai na zamani ga Rasha, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana. Gargaɗin na David Bania ya zo ne bayan da Amurka a farkon wannan watan ta nuna fargaba kan cikakken ƙawancen tsaro tsakanin Tehran da Moscow, wacce ta mamaye Ukraine a watan Fabrairun da ya gabata. A watan Nuwamban da ya wuce, Tehran ta yadda cewa ta aiki da jirage marasa matuƙa zuwa Rasha, amma ta dage cewa an yi jigilarsu ne kafin mamayewar. Muna gargaɗi game da manufar Iran nan gaba, wadda ke ƙoƙarin ɓoyewa da zurfafawa da faɗaɗa jigilan makamai na zamani zuwa Rasha da faɗaɗa aikin inganta makamashin uranium da kuma zafafa hararar da suke kai wa ƙasashen musulmi a yankin. An ambato Baniya yana faɗar haka a yayin bikin Yahudawa na Hanuka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH a jamhuriyar Niger ta gabatar ma majalisar dokokin ƙasa rahotonta na shekarar 2021, wanda ya fayyace abubuwan da suka wakana masu nasaba da tauye haƙƙin bil adama a ƙasar. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH mai shari'a Mati Alhaji Musa kenan, lokacin da yake yi wa majalisar dokokin ƙasa bayanin ayyukan da hukumar ta gudanar a shekarar 2021. Ba idan cikas ɗin da matakan yaƙi da annobar corona suka haddasa wa 'yancin jama'a a shekarar ta 2021. Hukumar ta ce matsalolin tsaron da ake fama da su a jihohin Difa da Maradi da Tilaberi da Tawa sun janyo toyewa jama'a haƙoƙi fiye da kima, inda aka gano cewa an yi satar mutane aƙalla sau 311, lamarin da ya shafi farar hula 754, ya kuma rutsa da jami'an tsaro 136. Wannan matsala ta hana ɗalibai 65,552 zuwa makaranta, yayin da aka rufe asibitoci kusan 80 a yankunan da ke fama da tashi-tashin hankula, a cewar CNDH. Malam Insa Garba shine kakakin wannan hukuma.
To harkan tsoron nan shi yasa an yi mutuwa da yawa, kusan mutum 900 suka mutu. To bisa ga wannan, gwamnati yana yi kokari, yana dauka matakai saboda a kare a kiyaye wannan harkoci. To cikin wannan da gwamnati yana yi kuma yana yi abun da wanda bai kamata ba.
Haka kuma a shekarar ta 2021, hukumomi a wasu manyan da'irori sun hana wa jama'a murar 'yancin gudanar da gangami ko zanga-zanga. Sannan an yi ta kama 'yan jarida da jami'an farar hula, sannan rikicin zaɓe ya haifar da garkame 'yan siyasa da dama, har ma da gurfanar da wasu daga cikinsu a bisa zarginsu da aikata ayyukan ta'addanci. To koya 'yan majalisar ke cewa game da abubuwan da rahoton na CNDH na 2021 ya kunsa? Honorable Shitu Mamman dan majalisa ne daga bangaren Rinjaye.
Babban abin da ya tarin hankali in ka shurare shi yawan attack da akai a kasar Niger kuma mutanen da suka mutu to wannan ya ishe ba da tsoro akwai yanki yanki babu kasuwa ba makaranta babu noma kenan abin yayyawa kamar inda ya hudu ya kamata gwamnati da al'umman Niger gaba daya ya zamanto sun zama tsintsiya mu daurin ki daya dan a nemi hanyar mu fita wannan al'amura
dokar hana amfani da babura a yankunan da ake fuskantar aika-aikar yan bindiga na daga cikin matakan toye haƙƙin dan adam da aka yi fama da su a 2021 saboda yadda abin ke hana wa jama'a kai da kawo sannan ta wani bangare tamkar take yancin gudanar da sana'a ne hukumar ta yaba da abin da ta kira matakan da gwamnatin Niger ta dauka a tsawon shekarar da ta gabata da nufin murkushe matsalolin tsaro sai dai a cewar dan majalisar rokokin kasa daga bangaren yan hamayya honorable Omar Hamidu Chana akwai alamar tsambare a tattare da wannan rahoto
abu ya ban mamaki da bai kawo zantan yaran da aka kashe na saulu suka kashe tira November 2021 mu ban ma biya da gwamnati kenan ban ma da abin da ya hudi amma akwai wani abu da ya hudi da yake yan tsaro a kama musu wannan muna goya mai baya dari bisa dari muna roƙo ga Allah ya kama ma yan tsaro wannan yan ta'ada su samu su gaban su
hukumar ta sai NDH wacce kundin tsarin mulkin kasa ya wajabtawa gabatar da rahoton ayyukanta a kowace shekara a gaban majalisar dokokin kasa ta zo da wasu shawarwari a ƙarshen wannan rahoto ko da yake ta ce ta gano yadda ake burus da shawarwarin da take bayarwa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma ga shirinmu na gaba
manuniya
an daure ni shekara biyu aka bi ni da kudi fan 50 tayi miliyan 100 yanzu nace a maida mu wanda ya aiko da kudin
sifa barawo bakai kama shi shi kama masu na ke hatara magana na shi a fara neman yawa
gwamnati tana ba mu kudin duk wata wani kaso daga cikin abin da aka amince da shi zuwa yanzu dai ba matsala
maza sun tauye haike sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnati
harkar harkallar siyasa da shirye-shiryen share fagen shiga shekarar zabe kenan kai har ma da maganar takatakar Bashir Macinan nan da aka ce an dinga yunkurin ganin an danne maganar matsalar man fetur a Nigeria da kuma barazanar tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari akan maganar tsananin tsamun tsaro cikin wannan shekarar wasu batutuwa ne da a iya cewa an riga an gansu a bayyane
duk kasashen da suke fitar da mai Nigeria ita ce kadai kasan da take shigo da mai daga kasashen waje
idan shine dalilin da yasa ba zabe mu 2015 ba me yasa ba su maganin wancan ba da suka gada suka bari ya karu haka
dole mu fada wa shugaban kasa cewa kundin tsarin mulki fa ya bamu dama mu tsige ka
wadannan faso mun ta muka tabo cikin tarin miliyan da zamu waiwaya a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk makon duniya kukan bamu aran kunne shiri na 300 cikin jerin shirin manuniyan da duk abin da zai yake la'akari da mutane mutanen kuma su suka dinga ciwon baki game da maganar takarar masajjan tare Najeriya a jihar Yobe da aka ce Bashir Macina ne ci amma aka dinga yunkurin ganin an danne sai dai idan ba a manta ba shugaban jam'iyyar tarayyar Najeriya Senator Abdullahi Adamu ya ba da amsa akan waccan magana da kuma maganar takarar mataimakin shugaban kasa a wancan lokacin da aka ga babu suna kawai jam'iyyar tana ta faman kwane-kwane
sifa barawo bakai kama shi shi kama ka masu na ke hatara magana na shi a fara neman yawa saboda ka riya min shi kenan amma ni a matsayin chairman na san babu doka da jam'iyyar ta takarya yes ana cewa ai amen lawan ya je wurin convention amma akwai doka da ce idan ka shiga wani ta ka shiga wani ba wani doka wani muka ketara zancen an fita dan takara ba kariya bane ba ba abin da ce take da fita shi kana kaza a dole kawo mataimaki in ma da shi ba mu kai nan ba to me damuwan ka to zancen an kai ga yau ba ce ga mutumin dan takara ba kasawa bane iyawan ne
shi kuwa shugaban hukumar zaben tare Nigeria Professor Mahmud Yakubu gaya wa wakilin shirin manuniya a jihar Kanawa ya cewa duk kudin da suka nema gurin gwamnati babu matsala akan basu saboda haka babu wata bukatar kudi da gwamnati ta bizni
to kowa da ya sani a Najeriya mun aika da bukatunmu na kudi na yin zabe
gwamnati ta tura wa majalisa, majalisa ta amince. Kuma alhamdulillah kama yanzu ana ba mu kudin kamar yanda aka saba bayarwa akai akai. Boye gaba ina za a dauko a baka kudin a yanzu ba.
Na gwamnati ta bayar.
Gwamnati ta amince da miliyan 100,000 cikin miliyan 300,500. Sa'annan aka zo aka kara mana miliyan 79,000 saura biliyan 126,000. Saboda haka yanzu gwamnati tana ba mu kudin duk wata wani kaso daga cikin abin da aka amince da shi. Zuwa yanzu dai ba matsala.
Game da bikin tunawa da ƴan mazan jiyan da aka yi cikin wannan shekara na jam'iyyar NEPA kuwa, Dattijo Honorable Dr. Aliyu Malumfa shi ne ya gaya wa duniya cewa a wancan lokaci aƙidar ƴan jam'iyyar NEPA ce ta sa Turawa suka yi musu cinne.
Maganar jiya da yau ba a haɗawa, da ba a maganar kuɗi. An ɗaure ni shekara biyu. Aka bi ni da kuɗi fan 50 ta yi miliyan 100 yanzu. Aka bi ni da fan 50 a kurkuku. In ce na ban NEPA a yafe min ɗaurin da aka yi min. Na ce a maida mu wanda ya aiko da kuɗin. Burina shi ne kai ɗin nan ka zama mutum. Mun yaƙi da Turawan mulkin mallaka. Suka tara sarakunanmu a arewa. Suka ce mulkinsu muke nema. Amma Allah ya sani ba mu da sha'awar mulkinsu. Abinda muke so a bari da kai baka a lokacin lokaci ka tafi yawon jarida kana neman magana. Dole sai a haɗa da kai da kayan aikinka a kai ka gonan mai gari kai noma.
Game da ta da ƙurar tagagin tunkuɗa mata gefe guda harkar siyasar Najeriya kuwa, Hajiya Binta Mu'azu ce ta ce wannan kuma ai duk laifin gwamnoni ne.
Wallahi mata sun fito yanda ba kya zata. Tunda nake ban taba ganin da mata suka karbi maganan tafiyan siyasa irin wannan lokaci ba. To har wannan abin ya same mu a siyasa. Maza sun tauye haiki sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnoni. Ba wani magana rifewa. Abubuwa sun riga su suka sa a gaba sai wanda suka ce.
To yanzu ya za ku yi in lokacin zabe ya zo a matsayin ku na mata.
To ni ko ban gaya miki na ce ga yanda za a yi ba ni na san ƴan uwana mata na shirin nuna matsayinsu a wannan tafiya. Kuma 2023 ba maganan party bane.
Maganar tarnakin turnukun ture tallafin mai a tarayyar Najeriya kuma na cikin manya-manyan batutuwan da ƴan ƙasa suka dinga yi wa juna tone-tone. Masanin tattalin arziki kuma shugaban kwamitin yaƙi da canci rashawa a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayyar Najeriya Katfoli Dr. Ismail Muhammad Ancau ya ce duk lokacin da gwamnati ta ce za ta cire tallafin mai a tarayyar Najeriya yakan kare akan talakawa ne.
Duk kasashen da suke fitar da mai, Najeriya ita ce kadai kasan da take shigo da mai daga kasashen waje. Wannan kuma anan ake samun matsaloli kwarai da gaske. Wato idan muka duba abin da yake kara da malmal abin shine maganan tallafin da gwamnati take badawa. Daga cikin matsalolin na farko shine an kasa gane takamaiman lita nawa ƴan Najeriya suke sha a rana guda. To a watannin baya wajen watan daya aka fito ake magana cewa litan da Najeriya yake sha a kowace rana lita miliyan 100,000 ne. To bisa ga haka ne ake biyan wannan subsidy ko kuma tallafin wannan gwamnati kullun take kuka da shi. Ko da idan aka cire shi ana samun tasiri, wato mutane suka sha wahala, kuɗin zirga-zirga yana karuwa da kuma kuɗin adadin abubuwa. To amma abu ne da ya zama gaba kula baya saki. Bai dade ba majalisar dokoki ta tabbatar da cewa za a biya trillion 4 a matsayin tallafi. Wannan kuma wani report yana cewa zuwa yanzu ma ya kai wajen trillion 6.
Game da maganar matsatsin matsalar tsaro a tarayyar Najeriya kuwa, tsohon gwamnan jihar Kaduna Hassobi Ajere Sanata Ahmad Mahmud Makarfi ne yace duk sukuwar sukar jam'iyyar PDP da ake akan maganar tsaro can a baya irin gudumo da jam'iyyar PDP ta bayar wajen tsarkake tsamin tsaron wani abu ne sananne.
Dan fa lafiya da zaman lafiya da cigaban mutanen Najeriya in ya kama mu ƙara kallon dangantakar mu da makwabta ne fa ya sani.
Amma wasu manya-manyan jami'an gwamnati sukan ce bai kamata ma MPDP su rinka tsoma baki akan maganar matsalar tsaro ba, tunda Boko Haram kadai ta gagare ku, yanzu kuma ga Boko Haram, ga bandits, ga masu tare hanya da sauransu.
Mai yiwuwa da farko an yi sakaci akan maganar Boko Haram an dauka siyasa, amma daga baya da aka lura duk yawancin makaman ma da ake amfani da su a wannan gwamnati yawancin su ma lokacin PDP ne da aka yi oda akan an samu tsaron ne fa aka yi zabe gwamnatin da ke kai ta cifa. Gwamnatin PDP bata ce ba tsaro a nan sai zaje a rubuta rezolba. Saboda haka wannan magana ne kawai na siyasa. To idan shi ne dalilin da yasa ba a zaɓe mu 2015 ba aka zaɓi wanda za su gyara, me yasa ba su maganin wancan ba da suka gada suka bari har ya ƙaru haka?
Maganar matsalar tsaron a Najeriya kuma ita sa ƴan masarjan tare Najeriya suka tunkuɗe maganar bambancin jam'iyya kawai suka yi yunkurin tsige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari babu wani la'akari da wane kowa ne.
Maganar ba wai ƴan APC ko ƴan PDP ko ƴan wasu jam'iyya ba ne, a'a wanda dai yake sanata zababbe ya tofa albarkacin bakinsa. Saboda haka aka tada magana cewa to me zamu yi kuma sai muka dai duk ittifakin cewa to abu ɗaya ne ba mai ba yanzu. Abu ɗayan ko shine dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya bamu dama mu tsige ka. Saboda haka yanzu zamu aika masa da takarda mu bashi sati 6. Idan muka dawo ba abin da ya canja to fa zamu aika masa da takarda cewa akwai bukatun a tsige shi. Wannan shine gaskiyar abin da ya faru.
Game da saka al'addini a siyasar Najeriya kuwa mai fashin baki a kalamuran da kan kai komo Barsa Elzubar Abakar ne yace yanzu fa talakawan Najeriya sun riga sun gane.
Suna buga misali da zaben da aka yi ma MKO a Biola da shi da Baba Gani Kingibe. To kuma lokacin ƴan Najeriya ba su yi la'akari da addini ba ko bangaranci wajen yin zabe. To daga lokacin zuwa yanzu abubuwa sun canja. Saboda mutumin da baya APC misali kaga bai kamata ya tada hankalin shi ba akan cewar me zai sa APC ta sa musulmi da musulmi. Tunda a tsarin tafiyar wannan zabe da za a yi a 2023 akwai wanda zai tsaya Krista ne yana da mataimaki musulmi, akwai wanda musulmi ne yake da mataimaki Krista. So kana da daman kai zabi in addini ne ko kabilanci yake ranka.
Ka iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kina cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fiki ko cewa kwanakin su fa suna ƙara ƙarewa ne kullun kwana su ko suna zaune. Domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 157 ne ga dukkanin masu dafifin dafe mu da fiki kon su yo sallama daga kan kudin da suka yi kane kane. Kuma a madadin dukkanin wakilan mu da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, sai kuma ni Isa Lol Ikara da kan shiryan gabatar nake cewa sai kuma numa ko idan Allah ya sake sadama cikin sabon shirin na manuniya.
To madalla a gaida na Ikira, yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Dr. Musa Garba, ina zama mataimakin shugaban jami'atin Nahda wanda take nan Maradi, kuma limami a babban masallaci dake na jihar Maradi wanda ake cewa Masjid Aisha radiyallahu anha, jamhuriyar Nijar jihar Maradi. Zamu magana a wannan juma'a akan maraya, nasiha akan maraya, muhimmancin shi da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya bashi muhimmanci. To lalle maraya babban mutum ne a gurin Allah, saboda Ubangiji subhanahu wataala ya dauki dawaine shi sosai gurare daban-daban a cikin Qur'ani. Allah madaukakin sarki a cikin wata aya dake suratul Baqara ana tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da dukiyar da ya kamata a hidda abada. Sai Allah ya ce abin da yayi daga cikin dukiya idan ka hidda yace ka ba iyayenka su ne na farko. Sai ya ce wal aqrabina, sannan makusanta ƴan uwanka. Na biyu sai ya ce wal yatama, Ubangiji subhanahu wataala bai manta da su ba alam. Aya ta biyu a cikin suratul Nisa, Allah madaukakin sarki ya zanu haƙƙin shi, sai ya zanu haƙƙin iyaye, sannan kuma sai ya sa haƙƙin marayu. Kenan a cikin dukiyoyin mu akwai haƙƙi na maraya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar, ya nuna cewa duk mutumin da ke daukar dawainiyar maraya to haka yake da shi a ranar tashin kiyama, kamar yadda ka san ƴan yatsunka guda biyu da manuni da wanda ke kusa da shi a cikin gida aljanna.
Madalla, yanzu kuma sai labarai amman fa a takaice.
Amurka ta ce kamfanin hayar soja na Rasha mai zaman kansa Wagner Group ya sayi makamai daga ƙasar Koriya ta Arewa don taimakawa Rasha a Ukraine. Gwamnatin Gambia ta ce ta cafke wasu sojoji 4 da ke shirin hamɓarar da shugaban ƙasar Adama Barrow. Wasu ‘yan bindiga sun kai wani mummunan hari a jihar Niger da ke na arewacin Najeriya da ya kai ga hallaka wani basarake tare da jikkata wasu da kuma yin garkuwa da wasu mutane. Amurka na duba ƙarin matakai da za ta kakaba wa ‘yan Taliban na Afghanistan don ƙara mayar da su saniyar ware saboda mummunan matakin dakatar da karatun ‘ya’ya mata, a cewar wata babbar jami’ar diflomasiyya Amurka.
matso da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, za ku ji wasu.